Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ci gaba da karatun mu na wannan daura da muke gabatarwa. Wannan shine yau rana ta biyu, wannan shine majalisin mu na bakwai, wato shine kasar na bakwai kenan insha Allah. Zamu ci gaba daga inda muka tsaya. Muna magana akan hadisi maqalub. Na san ku an fahimci menene hadisi maqalubi ko? Yawwa, mun faɗi kuma dalilai da galibi yasa ake wannan. Kusan shine abinda malami suka fi magana. Mun tafi hutu ina magana Imam al-Bukhari. Wannan kissan da na kawo malami suna ta kai kawo game da ita, amma Imam al-Iraqi cikin alfiya ya kawo wannan abu. Ina fata an gane. A cikin alfiyatul Iraqi yana cewa a cikin baiti waje na 200 da wani abu. Sai cewa minhu qalbu sanadan li matni. Yace na hawamti hanuhum imam al-fanni fi mi'atin lamma ata baghdada faraddaha wa jawwada al-isnada. Inji Imam al-Iraqi yake cewa minhu daga cikin hadisi maqalubi yace qalbu sanadan li matni, a canje sanadi da ainihin matni, a juya shi. Sai ce na hawamti hanuhum imam al-fanni, kamar yadda suka jarrabi imam al-fanni, imam al-Bukhari kenan shi yake nufi, yanda suka masa imtihani suka jarraba shi. Yace fi mi'atin, cikin hadisi 100, lamma ata baghdada, lokacin da yazo garin Baghdad, sai ce faraddaha wa jawwada al-isnada, ya juyar da su, ya maida su, kuma ya gyara ainihin sanadin. Ina fata an gane, tunda har Iraki ya waƙe wannan baitin a cikin alfiyan shi, ka san yana da dalili da yasa ya kawo ta a cikin alfiyatu al-Iraqi. Za mu ci gaba idan mun fanci hadisi maqalu, za mu je hadisi fard. Wal fardu ma qayyadtahu bi siqati aw jam'in aw qasdin ala riwaya. Wal fardu, hadisi fard, kusan hadisi al-fardu da hadisul gharib sun duk abu guda ɗaya ne, kamar yadda muke musnad da muttasil. Wal fard, yace hadisi fard, ma qayyadtahu bi siqatin, shine abinda ka masa kai mishi da baibayi da sika, ka ci wani kadai ne ruwaito, kaga garibi din kenan ai, ka masa kai ne bi siqatin aw jam'in, ko kuma taron waɗansu mutane, aw qasrin, shine malamai suka fassara shi da gari, ko ka ce ɗan gari kaza, ahlul misra ko ahlul makka ko ahlul sham ko madaniyun, shamiyun, hijaziyun, makiyun, misriyun, duk akwai sha'awarin malaman hadisi. Kace su kadai aka samu wannan ruwayan agunsu, shine to ka mishi wannan qaidin ala riwaya, a bisa ainihin ruwaya, ka dai takaita abun, ka masa da baibayi da ko wani suka shi kadai, ko taron waɗansu mutane, ko taron wani gari. Taron waɗansu mutane kace ai ba wanda ya ruwaito wannan, sai taron ɗaliban wani. Ina fata an gane, su kadai aka ji abun agunsu, ko kuma a yan gari kaza, ko kuma wani suka guda daya. Kaga dai yana kamancecena da hadisi gharib, sai suna cewa gharib, kuma suna cewa ainihin fard, su ce masa gharibul mutlaq ko fardul mutlaq, gharibun nasabi ko fardun nasabi, duk malaman hadisi suna kiran shi da wannan. Kaga wannan ba zai ainihin shi mana lokaci ma da yawa ba insha Allah. Na'am. Wai wai wai, nesa ma sosai. Ashi hadisi ahad wani abu ne da wasu abu ke shiga karkashin shi. Ahad mutawatir, su kadai ne hadisan da ake da su guda biyu, duk inda hadisi zai je dawo kansu zai dawo. Shi ahad ba hadisi ɗaya bane ba, mashuri ahad ne, azizi ahad ne, garibi ma ahad ne. Ina fata an gane, shine ma'ana hadisi ahad. Duk hadisin da ba mutawatiri ba kansu ran shi ahad. Sannan hadisi ahad a wajen ahlus sunna hujja ne, fil aqida, fil ibada, fil mu'amala. Amma a wajen waɗansu firak, hadisul ahad hujja ne a mu'amala, hujja ne a ibada, amma ba hujja bane a babin aqida. Sun ce babin aqida sai dai ayan qur'ani ko hadisi mutawatiri, amma ahlus sunna sun saba musu, hadisul ahad hujja ne a kowane babi na addini, matukar ya inganta. Ina fata an gane. Idan ka ce hadisul ahad ba hujja bane, ba za ka rushe ababi da yawa. Yawwa, kuma hadisul ahad har a wajen sahabbai, tun annabi yana rayuwa an yi aiki da hadisul ahad. ya kamata ma ku rike wanda yana da muhimmanci. Idan mutum yazo na ce maka hadisul ahad ba aiki da shi kaza kaza, kace to a lokacin sahabbai annabi na rayi ana aiki da hadisul ahad. A lokacin da annabi yake sallah farko farko musulunci har aka koma Madina, Baitul Maqdis ita ce al-Qibla, masallacin Qudus, ba a kallon Ka'aba. To amma annabi yana ta'addu'a kullum, Allah ya musanya mishi ya koma yana kallon ɗakin Ka'aba. So Yahuda suna jin dadi ana girmama Baitul Maqdis. To shine Allah yake cewa qad nara taqallub wajhika fis sama'i. Shi yasa at-taqallub din nan ba yanda ɗan Qur'ani suka ce wai shine ruku'u da sujjada dago ayyuwa nan ƙarya ne. Jujjuyawan zuciya ko taqallubuka fis sajidina. Addu'an da kake a cikin sujjada. Shine nara taqallub wajhika fis sama'i. Yana ta daga hannu Allah ka canja min al-qibla. Shine taqallub wajhika fis sama'i. To shine aka canja mishi aka mai da shi ɗakin Ka'aba. To abun ya faru a sallan asuba. Ana sallah ana kallon Ka'aba kawai aka jiyo ana kallon Baitul Maqdis afwan. Ana kallon arewa. Kawai aka jiyo ana kallon kudu. Saboda Makka tana kudu da ainihin Madina ne. Madina tana arewa da Makka. Kawai aka ga Annabi ya juya kowa ma sai juya. A cikin sallah abun ya faru. Ana sallamewa wani zuri doki kawai ya fita a guje. Ya tafi masallaci a unguwansu can ƙauyensu a wajen Madina. Ana sallah ce ku juya ku kalli Makka, an canja al-Qibla. Ina fata an gane gaba ɗaya suka juya suka kalli Makka. Wannan ba hadisul ahad bane ba, shi kadai ne. Ba a gama sallah ba a ce me hujjanka ka kawo shaidu ahad ne. Ina ruwan sahabbai da ahad? Imani kawai alaji. Sun san sahabi ne, sun gane muryan shi ba zai musu ƙarya ba, kuma sun ga a guje yake a doki, suka gano daga cikin Madina ya fito. To wannan masallacin kuma har yau yana nan a Madina. Shi yake ce ma masjidu qiblataini, masallaci mai alqibla guda biyu. Saboda a lokaci ɗaya suka yi sallah alqibla guda biyu, kuma da hadisul ahad. Ana zuwa ziyara masallacin ba da sunan ibada ba da sunan ainihin tourism dan tarihi. Ina fata an gane. To wannan hujja ne ga masu rushe hadisul ahad, ku rike wannan hadisin da kyau. To sai malai ya ce wa ma bi illatin ghumudin aw khafa mu'allalu indahu qad urifa wa ma bi illatin ghumudin aw khafa mu'allalu indahu qad urifa. Akwai wani hadisi wanda na so na kawo shi, da na kawo hadisin wani hadisi muka kawo na Shaz, hadisin abin nan ko tahriku sababa. Akwai hadisin la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira yawman wa laylatin ko illa ma azima harami. To wannan hadisin hadisi ne ingantacci. To akwai wani hadisi sikat haka suka ruwaito shi. To sai aka samu wani sika ya ruwaito shi da lafazin la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira baridan illa ma azima harami. An tusafira baridan, baridan shine rabin rana, nisful yawm. Baya halatta macin da ta yi imani da Allah da ranar lahira ta yi tafiyar rabin yini ba tare da muharrami ba. To sai aka ce wannan hadisi ne Shaz ya saba wa sikat. Ina fata an gane. Ko da mutum ya yi karo da ruwayan a wani wuri, to ainihin ga matsayinta nan hadisi ne wanda yake Shaz. Hadisin farko yawman walaila ne, kware da gaske 24 hours. Haka wasu malami suka ce yini da ba matsala, suka ce ana nufin 24 hours shine yawman walailati. To wannan shi sai ya ce ma wai rabin yini kaga awa shida kenan ko makamancin haka. Yawwa shine barid. To akan wannan ya me hukuncin matan da ke tafi aikin hajji babu muharrami? Kun gane ma'anar hadisin? Annabi ya ce haramun ne ga mace ta yi tafiya in dai ta yi imani da Allah da ranar ƙarshe tafiyan wani ɗaya da dare ɗaya, kaga kwana ɗaya kenan, ba tare da muharraminta ba. To sai zama duk macen da za ta je hajji sai dai ko da ɗanta ko da babanta ko da yayanta ko ƙaninta. Miji ai shi ƙarshen magana kenan. Galibi muharram a ɓangaren ‘yan uwa suke, miji a inda muharram ne ba zai ma aure ta ba. Ina fata gane. Muharram shi ne wanda haramun ne ya aure ta, shi ne muharrami. to bai halatta mace ne tafiya sai da wanda haramun ne ya aure ta, to ya matan da ke tafiya hajji ba muharrami halal saboda bi wai ce saboda zamanin jirgin sama ne ka ji sabon fatawa. Wasu malami har yau akan wannan haramcin suke sun kisa sauda, wasu malami suka ce a'a ya halatta in aka samu ainihin rafiqat amina, aka samu kaman abokan tafiya amintattu, sai aka ce tawagan aikin hajji rafika ce amina ai. Kan wannan wasu suka yi fatawa, wannan shine fatawan Sheikh Mahmud Gumi Allah mai sharhama da wadansu daga cikin malamai, da in ba wannan fatawan akai ba to mata da yawa ba za su yi aikin hajji ba. Ina fata an gane. Allah ya sa mu dace. Wa ma bi illatin ghumudin aw khafa mu'allalu indahum qad urifa. Wa ma bi illatin, duk hadisin da yazo da wata illa, ghumudin wato wacce take mai zurfi, wacce take da uwa, al-ghumud abinda take da wahalan ganewa saboda ya shiga wani lungu. Ina fata an gane. Au khafa, ko oyayya wacce aka boye ta, duk hadisin da yazo da wata illa, amma illan fa an boye ta, ko kuma ta shiga wani lungu mai zurfi ta buya, sai ce mu'allalun, wannan shine hadisi mai illa. Ana ce mishi hadisi ma'alul, ku rubuta wannan hadisi ma'alul, mimun aynun lamun wawun, sai lamun kuma mimun lamun wawun sai kuma lamun, shine ma'alulun. Hadis, hadisun ma'alulun, suna na biyu hadisun mu'allalun shine wannan mu'allalun, gashi na a rubuce wanda muka karanta yanzu, mu'allalu indahum qad urifa, hadisun mu'allalun. Sai na uku hadisun mu'allun, kaga wannan ba lamun guda biyu bane, ya kame da shi lamun guda daya, mu'allun, madadin mu'allalun, ko lamun din farkon zaka cire ka bar lamun din karshe da shadda akanta da dhammataini, mu'allun. Kun fahimci wannan abu? To wannan sunaye guda uku duk malaman hadisi suna aiki da su, ko a ce hadisi ma'lul, ko hadisi mu'allalun, ko hadisi mu'allu, amma a cikin su akwai kuma janibin luga, lugar larabci wanne yafi, shine hadisi mu'allu, shi fi dacewa da lugar larabci, a babin luga kenan nake magana. In ka dora shi a wazanin sarfu wanda yafi karfi yafi zama fasaha fusa mai kyau, shine hadisin mu'allun. Amma malaman hadisi duk uku suna aiki da shi, ma'alulun, mu'allalun, mu'allu. To hadisin da yazo mai illa, shi yasa Imam al-Bukhari ya ce mu'allalun wa la taqul ma'alulun, shi a wurin shi ba za a ce ma'alulu ba, ya ce mu'allu ko mu'allalun. Amma dukkan ukun nan da na gaya muku ya inganta a wurin malaman hadisi. Illa da ke zuwa cikin hadisi, masu gane wannan illan malan sai ɗan kaɗan daga cikin mutane, ɗan kaɗan irin su Dara Kutubi, Allah ya sare musu wannan abin. Shi saboda tsaban ma gane illan shi ya yi yawa, ya ce cikin Bukhari akwai kuskure, kaga ya tumbatsa ko ya kawo hadisai wurin goma sha wanda ya ci gyaran Bukhari. Muslim haka ya ci gyaran shi a wurare da yawa. In kana karanta da Sharhun Nawawi daga Nawawi na kawowa nan, Dara Kutubi na ci gyaran Muslim, amma ni ga fahimta na akai, irin su Ibn Abi Hatim da irin su Imam Nasa'i da shi Bukharin karan kanshi da ire-iren waɗannan dai malaman, irin su Shu'ba Ibn al-Hajjaj daga can baya-baya kenan. A takaice dai akwai waɗanda Allah ba su baiwan duyyan da kai ta dalisi a hadisi, ka ɓoye wata illa a sanadi ko a matani, wallahi sun gane. Shi yasa Imam Malik wani karanta masa haddasana haddasana, ya ce ya inganta, kawai yana ji in akwai illa ce ne zai ce maka bai inganta ba, da ka kawo sanadin yanda ka san, wato ka soki jikinsu da wani abu, duk inda aka soke ka dai in dai ba jikin kada bane da kai a muntsine ka ai dole ka ji to haka suke da hadisi ana kawo hadisi a tsikan jikin su za su ji wannan akwai matsala kai za su iya ce maka ma wannan hadisin ba magana annabi bane ba a to saboda me bai kama da magana annabi ba sun ba sai da annabi ke magana in ba Allah ba zai shirye wannan abu wallahi da ka faɗi hadisi in kirkiro shi kai ko ba su ji sanadi ba za su ce wannan kalaman bai kama da kalaman annabi ba ba sa ma bukatan sanadin ka hadisin bai inganta ba kina suke ce mishi la yasihu sanadan wa matanan da sanadin da matanin duk ba wanda ya inganta to hadisi mai illa malamai sun tattauna dangane da me yake kawo illa a cikin hadisi illa yana zuwa a cikin matani illa yana zuwa kuma a cikin ainihin sanadi illa a cikin sanadi shine da a gano wani abu ko kayi ta dalisi ko ka canje sunan wani ko kayi kaza ko akwai duk wani abu ko inqita'i ko wane ne duk illa ne a cikin sanadi haka illa a matani shi yasa akwai ka'ida da malaman hadisi suke yawan fada su ce sihhatul isnadi kawai dan sanadi ya inganta la yalzimu sihhat almatan baya lazimta kuma matanin ma ya inganta zaka samu sanadi ya inganta matanin bai inganta ba ko a cikin bukhari akwai wannan abun bari in baku misali imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga abdullah bin abbas dangane da auren da annabi yi da ina ga zainab ko juwairiya ne daga cikin mai kaman juwairiya ne sai ibn abbas ya ce annabi ya aure ta yana cikin ihramin aikin makka bi ma'ana lokacin aikin makka ne a cikin kwanakin aikin makka ko umra akwai lokacin da kake na haramun haramun ne kai aure haramun ne ka saju da mace kai haramun ne ma ka daura aure a kawo ma kai ne mai daurawa ma bai halatta ba haramun ne kai wali haramun ne kai wakili duka ba kai haramun ne kai aski ko ka yanke farce kina ke cin kwanakin ihrami ina fata an gane haramun ne ka sa turare duk ire-iren waɗannan abubuwan zaka yi wanka da sabulu amma ban da sa turare yanda ka san mai takaba take da su dokoki aka kai ma iya wannan kwanakin to sai ya ce annabi ya aure ta yana cikin wannan lokacin kuma aure haramun ne sai ita wacce aka aura tace annabi ya aure ni baya cikin ihrami yana cikin halal na ya gama aikin hajji ko umra misali to a cikin wannan magana wa zamu dauka nata ita ce sahibul qissa kaidan malaman hadisi idan hadisi suka yi karo to sahibul qissa da maganin shi ake aiki to shi abun ya shafa to kaga wannan ruwayin ta inganta sanadin amma matanin bai inganta ba na Abdullahi bin Abbas sai aka ce ruwaya ce mai rauni matanin amma na juwairiya shine ingantacce sanadan wa matana sannan ruwayin da Bukhari ya kawo da na kawo jiya ya baqa fil nari fadlun min ahlin nari mimman dakhalaha min ahlin nar fa yunshi'u Allahu laha aqwaman fayudkhiluhum an-nara yace wai wani wuri zai rage a wuta inda bai cika ba Allah zai halicci sababbin mutane a sasu a cikin wuta to kaga wannan matanin bai inganta ba amma sanadin kuma ya inganta rijalu sanadin gaba daya me ya faru ana akwai inqilabi shine wal maqalubu qisman talatin inqilabin shine yabqa fil jannati fadlun sai yace yabqa fil nari fadlun shi wanda ya kawo hadisin to na inqilabin ya samu tanin ya samu matsala duk da sanadin kuma lafiyan shi kalau sannan akwai hadisin da yazo na mutane guda bakwai sab'atun idhilluhum wallahu fi menene fi zillihi ko yawma la zilla illa zillu to kaga a cikin karshen hadisi annabi ce warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu yayi sadaka sai ya koye sadakan saboda tsaban ikhlasi har sai da zanto hagun shi bai san me daman shi bayar ba tsaban ikhlasi to sai aka samu wata ruwaya da sanadi mai kyau da matani mai kyau a karshe sai aka ce fas tasaddaqa bi sadaqatin wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimalu kun ga inda matsalan take kaga an canja abu wa har sai da hannun daman shi bai san abin da hannun hagun shi bayarwa da me ake bayarwa da dama kaga matanin nan bai inganta ba, an samu inqilabi maqalubu din kenan. Sai aka dauko yaminu aka dawo da shurin shimal, shimal aka dawo da shurin, to wannan illa ne a cikin matani, kuma shine ainihin maqalubu din. Na'am. A duka biyu akwai. Shi inqilabi zaka ce kala biyu ne, akwai na sanadi akwai na matani. Na sanadi kala biyu ne, ko a canja rawi da wani rawi, ko kuma a canja sanadin da wani matani. Nan har yanzu canjin na sanadi ne ba na matani ba. Ina fata gane. Idan an cire wannan sanadin an kai can, an dau matanin can an kai can, ana jingina abun ne zuwa ga matanin ba zuwa ga sanadi, ga sanadin ba zuwa ga matanin ba. Shi inqilabin matani wuri da yake zuwa a cikin matani, outside matani yana komawa zuwa ga sanadi ne. Amin, ka fahimci wannan abun ko? Akwai ruwayan da tazo ita ma tana da mahimmanci dangane da inqilabi na matani wajen hadisin suratul fatiha ghayrul maghdubi alaihim waladdallin, sai yace wa madda biha sautahu, yace wa qala amin wa madda biha sautahu. Annabi sai yace amin, ya daga sautin shi wanda yake sahun karshen baya ma yana jin amin din annabi, yanda mamu suka faɗa haka shi ma ya faɗa, amma ma fi kowa daga murya har ma an fi jin nashi. Wa madda biha sautahu, da wannan ne malamin suka ce karman amin a ƙarshen fatiha da liman da mamu duka suna faɗa, sabanin masaba da suka ce ban da liman sai dai mamu, wasu ma suka ce kowa ma ya shiru. Mutanenmu suna fata an gane su kara daga murya wa fa akhfaha. To wannan, to sai wani ruwaya ta zo yace wa khafada biha sautahu, wai sai sassauta muryan shi yayi kasa da ita bai daga murya ba. To wannan ruwayan wa khafada din illa ne, wa madda ne sai aka ce wa khafada. Ina fata kun gane. Illa ne a cikin ruwayan, kuma kaga an samu yawa. Abin da inganta da shine da wa madda biha sautahu. To wannan na daga cikin ababen da suke kawo illa dai a cikin hadisi. Imam Tirmizi yana da al-ilal, za ku ji na ce kitabul ilal na Imam Tirmizi, duk waɗannan matsalolin ya tattauna a ciki. To sai na gaba yace wa dhukhtilafin sanadin aw matinin muttaribun inda uhailil fanni, wa dhukhtilafin sanadin aw matinin muttaribun inda uhailil fanni, wa dhukhtilafi wa dhukhtilafi sanadin, hadisi ma'abocin ikhtilaf a cikin sanadin shi ai ta samun sabani, sanadin su yi ta cin karo da juna, aw matinin ko kuma a matani matanin su yi ta cin karo da juna, can an ce kaza can an ce kaza. Muttaribun shine hadisi muttaribi, yace inda uhailil fanni, a wurin ma'abota wannan fannin, malaman hadisi kenan. Kalman uhail tasgiri ne na ahalu, kama abdu da ubayd da muka yi jiya ko, jariyatun da juwairiya. Inda uhailil fanni, a wurin uhailil fanni, ma'abota wannan fanni. To anan da aka ce inda uhaili, kalman tasgiri me yasa ake yin ta a larabci, me yasa ake kankanta abu a larabci, saboda Mal Abdullahi, in aka yi tasgiri, me yasa ake tasgir Abdu a ce Ubayd, Hirra a ce Huraira, Jariya a ce Juwairiya, ire-iren wannan? Saboda mi arama, tunda tasgiri a shi ne kankanta abu ko? Smola a ce Smola, misali. Saboda mi, kaga ai Smola, Smolest kaga an kara kasa kuma. Saboda mi ake yi, ya duk kun yi shiru na a ba bambantawa bane ba akwai dalili na menene sagir da Hausa ya uwa karami to sai aka ce tasgiri an karanta shi kenan ai ana me yawa a kankanta abu ne ai shine a ce an tasgirin abu ba mun ci akwai al-abdu mukabbar ba ubayd musaggar ai mukabbar haifi musaggar to sai aka ce me yasa to indai saboda tasgiri ne dan mene yace uhailil fanni ya kankantar da malaman hadisi kun gane me yasa nake tambayan ku ai in tawaru ne su za su yi bashi ba ai ahlul fanni yanzu malaman shi yake magana kun fanci abu da yace ahlul fanni bai kamata ya kankanta su ba dan a gaba da shi suke shi ma yanzu ina maganan jigajigan ne can wanda maganganun su ya dauko yake wakewa ba shi ya kirkiro abun ba ba saboda wannan bane malami inda uhailil fanni malami suka ce abin da sai amfani da wannan shi tasgiri ana yin sa saboda abu guda uku na farko a kankantar da abu na biyu saboda son abu ina fata an gane saboda son abu Abdullahi kace Ubaydullahi kun gane ko suka ce ba wai dan kankantar ba na irin tsabar son da kake wa abu sai ka masa tasgiri na biyu kuma akan yi ma saboda girmama shi ma a wajen malaman larabci a kowannan sai ka ce da shi wannan ɗayan biyu ne imma yayi ne litakbir wanda ke cike da ainihin kauna sai ya ce uhailil fanni a wajen lugga a kowannan abu amma ba asalin tasgiri shi ya amfani da shi anan na kankantarwa ba na kaman ajimalan jamilu shi kuma yanda yayi alarama yace kaman kai ne kace budurwanka autar mata kaga auta ai shine karshe a gida ko kuma a wajen baba shi to kaga autar mata ai yanzu ba kai ma da ta yar karama bane saboda tsabon so ne lalle aran ma Hausan kan nan ta yi sai kawo mana wata aya kuma kai to uhailil fanni to zuktilafin sanadin a matani a samu ikhtilafi na sanadi ko a matani ikhtilafin matani misali akwai hadisin Jabir da suka je yaki suna dawowa to a raƙumin da Jabir yake da shi sai annabi ga raƙumin ya mishi alaihi salatu wassalam sai ce yana so ya sirri mishi da wannan raƙumin sai ce nawa zaka saya so kai ciniki ka bani dinari kaza annabi sai ce ya saya sai ce amma da sharadi inji Jabir kenan sharadi shine zaka bari su na hau zuwa Madina in mun je Madina in baka a kasuwanci wannan ya halatta an gane ko kun yi tafiya da mutum kun je Bauchi a motan shi kace ka motan kana ta burge ne ka sayar min ita mala nawa zaka saya akai ciniki na saya ga kudi amma da sharadi sai mun dawo Gombe in baka wannan ya halatta idan ya yadda amma ba daga Bauchi ba kace to ka hau Gombe lai ni zan dawo ni kadai an gane ko to sai Jabir ya sa wannan sharadin yace sharadi shine zai haura komin nan sai an dawo Madina ya bashi to wannan hadisi ya inganta a cikin sahih Muslim to sai masu ruwaya suka kawo hadisin sai suka yi sabani wani yace an saya dinari kaza wani yace dinari kaza wani masu cin karo da juna misali a ce wani yace 100 wani yace 120 wani yace 90 akai ta kawo irin wannan ruwayan to anan me matsayin wannan hadisin an samu ittirab to wannan ittirabin ba zai taba ingancin hadisin ba domin an yadda an yi cinikin ina eh kuma an yadda an hau an zo Madina eh an bawo annabi shikenan yanzu rigiman nawa aka saya ba zai taba asalin abun ba inda a ce an yi sabani ne ya saya bai saya ba to zai taba ingancin hadisin amma duk sun yadda an yi ciniki an saya an biya an hau an dawo Madina ya bawo annabi raqumin ya karba yanzu sabanin nawa aka saya ba zai taba ingancin wannan abun ba kun fahimci matsalar to akwai ittirabi da ke taba sanadi, akwai ittirabin da baya taba sanadi. Amma aka samu ittirabin da sai wani ya ce an yi cinikin, aka ce a ba a yi cinikin ba, an fasa. Wani ya ce akan hanya aka siya, wani ya ce sai da aka zo mai, wani ya ce ai an yi cinikin an warware akan hanya. Aka kasa samun daidaito, sai a ce hadisin gaba ɗaya bai inganta ba. Shine ittirabi a ainihin matanin hadisi kenan. Akwai kuma ittirab da yake zuwa a ainihin sanadi, a samu sanadi su yi ta cin karo da juna, wani ya rawaito ta kaza, wani ya rawaito ta kaza, can an samu kaza, can ba an kasa haɗa abun su daidaita, sai a je su a kai su gidan tarihi. Shine a samu ikhtilaf, inda ba za a iya daidaita abun ba, ba za a iya ainihin tarjihi ko kuma a ainihin yi aiki da su duka ba. Yace wal mudrajatu fil hadisi ma atat min ba'di al fadhir ruwati tasalat. Wal mudrajat, al mudrajatu fil hadis, kalman idraj a cikin hadisi ma atat shine wanda yazo min ba'di al fadhir ruwati, daga cikin lafuzzan ar ruwat malaman hadisin. Ittasalat sai shiga cikin matanin hadisin, ya hadu da shi. In an ce haza hadisin fihi idraj, suna nufin a cikin lafuzzan akwai maganan da ba na annabi bane ba alaihi salatu wassalam. Kun gane shine ma'anar wal mudrajatu. Mudrajat jam'i ne na idraj, hadisi mudraj. Hadisi mudraj ma atad shine wanda yazo, mudraj shine singular kenan, mudrajat shine plural din shi. Min ba'di alfadhir ruwati, wato ittasalat min ba'di alfadhir ruwati, hadisin ya hadu da lafuzzan wasu da wani daga cikin masu ruwaya, sai ya shiga ya zama ya saje da hadisin, ya zama kaman magana annabi ne alaihi salatu wassalam. Wannan shine idraj. Kun fahimci abu? To bari in baku misali. Idraj yana zuwa kala uku. Akwai wanda yake zuwa a farkon hadisi, akwai wanda yake zuwa tsakiya, akwai wanda yake zuwa a ƙarshe. Idraji da ke zuwa a farkon hadisi ya kasu kala biyu, ai a hadisi gaba ɗaya kala uku. Na farko wanda yake zuwa a farko, ka ɗauki hadisin asbighil wudu'a wailum lil aqabi minan nari. Ai kun san hadisin ko? Asbighu al wudu'a, wannan kalmar ba magana annabi bane ba. Kun taɓa jin shi? Magana Abu Hurairah ne. Wailul lil aqabi minan nari iyanan ne magana da annabi, amma asbighul wudu'a idraji ne. Abu Hurairah ne ya faɗi wannan abu, baya cikin lafazin hadisi. To yanzu kaga wannan, idan ba masu abun bane suka faɗa, ta ya za ka gane? Haka za ka yi ta karanta shi. Annabi ya ce asbighul wudu'a wailul lil aqabi minan nar, ku kyautata alwala, narkon azaba ta tabbata ga wasu digadigai. Saboda annabi ya ga waɗansu sun yi alwala a cikin digadigansu, akwai inda bai samu ruwa ba, sai annabi ya ce wailul lil aqabi minan nar. To Abu Hurairah da tashi faɗan hadisin, sai ya ce asbighul wudu'a, ku kyautata alwalanku, wailul lil aqabi minan nar, sannan sai kawo hadisin. To sai abun sai ya shiga cikin hadisin kamar duk lafazin annabi ne alaihi salatu wassalam. Sai na biyu, akwai idraji da ke zuwa a cikin tsakiyar hadisi. In ka ɗauki hadisin farko cikin Sahihul Bukhari, hadisin nana Aisha a Kitabul Wahayi, da ta ce annabi ya zauna a cikin kogon Hira yana ainihin ibada, ke ta ce layali zawatil adad, na waɗansu kwanaki ƙididdigaggu, an ce kwana 90 a wasu ruwaya. To sai aka ce at-tahannus huwa at-ta'abbud, ita ta ce ne tahannasu, sai aka ce at-tahannusu huwa at-ta'abbud kuma a cikin hadisin. Sai aka ci gaba da magana har lokacin da Jibril ya zo mishi, aka yi kaza, aka kawo ikira, ya dawo gida a rikice Khadija ta lullube shi. Ai kun gane hadisin? To a cikin ya tahannasun nan, sai aka ce at-tahannusu huwa at-ta'abbud, wannan ba magana Aisha bane ba, bai cikin hadisin, maganar Imam Zuhuri ne. Shi yana kokarin fassara ma'anar tahannus, yace huwa ta'abbud, sai malamai suka ruwaito shi kamar yana cikin lafuzan hadisi. Kun fahimta ko? Sai kuma akwai al-idraj, da yake zuwa a cikin hadisi shi ma bari in ba ku misali da bulugul maram san kowa yana da shi a cikin bulugul maram babul azan akwai inda ake cewa fakulu washrabu hatta yu'adhdhina ibnu ummi makatum fa innahu rajulun a'ma la yu'adhdhinu hatta yuqala lahu asbahta asbahta ku ita cin abinci kuna sha har sai kun ji kiran sallan ibnu ummi makatum wa huwa rajulun a'ma saboda shi mutun ne makahu baya kiran sallah sai an ce da shi alfijir ya fito dan baya gani to da kun ji ya kira sallah tabbas alfijir ya fito a daina sahur to wa kana rajulun a'ma din nan ba magana annabi bane ba ya shiga cikin tsakiyar hadisin mai ruwaya ne ya fassara cewa ibnu ummi makatum wa huwa rajulun a'ma amma in ka karanta bulugul maram ba za ka gane ba cewa ba maganan annabi bane ba alaihi salatu wassalam sai wanda yake zuwa karshen hadisi wanda zan tsaya akan shi idan ka dauki hadisin da aka tambaye annabi cewa alaihi salatu wassalam ran tashin kiyama al'ummomi suna da yawa tun daga annabi adam har tashin duniya kuma kace za ka gane duk al'umman ka taya za ka gane su dan ba za a ware bane ba duk cakudewa za a yi amma shi da ya ga mutanen shi zai gane sai ce inna ummati ya'tuna yawmal qiyama ghurran muhajjalina min athar al-wudu al'ummata za su zo ne suna da wani irin haske a gaban alwalansu da kaga mutum fiskan shi na haske da nan din shi da tafin kafan shi to yana cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kadai suke da wannan alama to da wannan zai dinga gane mutanen shi to sai aka ce faman nisata an yutila ghurratahu falyaf'al wanda yake so ya tsawaita hasken nashi to ya aikata wannan ma baya cikin magana annabi magana Abu Hurairah ne shin ya tashi wanke hannu har nan yake wankewa wai hasken shi ya zo har nan haka Abu Hurairah yake alwala sai ya wanke har nan in ya zo wanke gaba ya kawo shi har kusa da guiwa wajen wanke kafa wa duk a ga yana haske malami suka ce wannan ijtihadin sa ne ba aiki da wannan abu annabi alwalan shi iya nan ya wanke Abu Hurairah ka rike fahimtan ka Allah baka ladan ijtihadi kun fahimta ko to wannan shi ake cewa idraji shine ma'anar wal mudrajatu fil hadisi ma atat min ba'di al fadhir wa tattasalat ba wani tambaya ciki ko mu je gaba za mu ƙara baiti ne mu tsaya a galibi idraji hadisan sun inganta shi yasa na kawo duka hadisan da suka inganta idraji bai mai da hadisi dhaif in hadisi ya zama dhaifi ba saboda idraji bane ba saboda matanin bai inganta ba asali ko kuma sanadin yana da matsala wannan guda 15 da muka fara da su biyar a sanadi 10 a masu ruwaya ko wa ma rawa kullu qarin an akhi mudabbajin fa'arifu haqqan wa antahi wannan shi bai da wahalan gane wa ma rawa kullu qarin in an ce al qarin shine aboki to duk abinda aboki ya ruwaito an akhi daga dan uwan shi ana nufin daga abokin shi yan uwantakan abokantaka ba yan uwantaka na jini ba wa ma rawa kullu qarin an akhi duk abinda aboki ya ruwaito daga abokin shi daga dan uwan shi aboki kenan mudabbajun shine hadisin mudabbaci sunan shi mudabbajun fa'arifu haqqan fa'arifu ka san shi haqqan da gaske bi ma'ana sani na gaske wan taqi shine kaman ka fadaka kaman intabi to anan hadisi mudabbaci kawai ma'anan shi waɗannan abokai ne guda biyu kaman Ahmad ibn Hanbal da Yahya ibn Ma'in to sai Ahmad ya ruwaito daga wajen Yahya Yahya ma ya ruwaito daga wajen Ahmad to kowanne hadisin su shine sunan shi mudabbaci ka ruwaito daga guna wannan hadisin ni ma na ruwaito daga wurin ka hadisi ɗaya ne fa kai ka ruwaito ta wata hanya na ruwaito ta wata hanya sai ka ce to ba ni hanyar ka yanzu kai malami na ne akan hadisin nan ni ba malamin ka akan wannan hadisi shi a ce wannan hadisi ne mudabbajin dan abokan juna kowa ya ruwaito daga wurin kowa sai ga qala haddathana Ahmad inji Yahya a can Yahya ce Ahmad ya ce qala haddathani Yahya wannan shine hadisi al mudabbaji na'am matanin dubbe ne ko kuma ma wani lokaci matanin ma ɗaya ne. Yanzu alal misali sai na bada hadisi inda a ce a lokacin ruwaya ne, ba dukkuna nan kun ji ba, sai kai ka rubuto daga wurin wannan ka ce kala haddasani wane, shi kuma sai ya yi gaba. Yanzu shi ya zama ya baka wannan ruwaya, shi ma kuma sai ka bashi. Ina fata an gane, matanin ɗaya ne, sanadin ma ɗaya ne, ana yi, suna yi ne kawai saboda girmama juna. Ai a ce wa kai ruwaya a kun mutum ma ƙara wani abu ne a sibinka. Shi yasa Imam Abu Dawud daga cikin abin da yake girmama sibin shi, Ahmad bin Hanbal malamin shi ne, sai ya ruwaya daga wurin shi, yace bari zan yi ruwaya daga wurin ka, wannan ya ƙara wa sibin shi girma. An gane ko? Shine amma wannan ba hadisi mudabbaji bane ba, mudabbaji sa'annin juna ne, kowa ya rubuta a wurin kowa abu guda daya. Ya shiga tarihi, na taba ruwaya a gunka, kai ma ka taba ruwaya a guna. Shine hadisi al-mudabbaj. To daga cikin ire-iren waɗannan hadisi al-mudabbaj akwai su da yawa, a ce wane ya rubuto daga wurin wane, wane ya rubuto daga wurin wane, suna nan ainihin da yawa a wurin malaman hadisi. Ababan da suka rage ba su da yawa, zamu tsaya ana idan muka yi sallah mintuna da malamin su muka 41 ko ina ga zamu tsaya idan muka yi sallah sai mu karisa ko. Ababan da suka rage kasar ɗaya ma za mu musu insha Allah sai mu karisa. Baiti nawa ne ya rage? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaman bakwai ne ko? Insha Allah kasar ɗaya zai ɗauke su gaba ɗaya, Allah yarda. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.